إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokin mu a wannan safiya ta asabar a yau muna 22 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 16 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 34 a cikin karatun littafin kitabut tauhid wallafan babban malami fadilatu sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a wannan masallaci mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi darasin mu na satin da ya gabata mun tsaya karshen babi na 23 babu ma ja'a fi sihri babi da malam ya kawo mana ayoyin alqur'ani da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da suka zo dangane da bayanin hukuncin sihiri wanda yau insha Allah ta'ala zamu tashi kan babi na 24 wanda shi ma wannan babin yana da alaka da sihiri ka iya cewa ma kamar cikamako ne na babin da ya gabata shine bayani akan nau'uka daga cikin nau'ukan sihiri shine malam yace babu bayani shay'in min anwa'is sihri babin da zai bayani akan wato wasu nau'uka ko wani bangarori na sihiri قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف حد عن حيان بن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصه عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان العيافه والطرق والطيره من الجبت قال عوف العيافه زجر الطير والطرق الخط يخط بالارض والجبت قال الحسن رنة الشيطان اسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند من ما لا يكي تيوى قال أحمد الإمام أحمد ابن حنبل الله شكاري داء قريش ينا تيوى حدثنا محمد ابن جعفر ما لا يمو محمد ابن جعفر يا بام حديثي حدثنا عوف دقى ما لا منش عوف عن حيان ابن العلاء دقى حيان ابن العلاء yace haddathana qatan ibn qabisa qatan ibn qabisa ya ba mu hadisi an abihi daga babansa annahu sami annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yace yaji manzon allah tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi yana cewa innal iyafata lallai al iyafa wat tarqa da at tarqu wat tiyarata da at tiyara min al jibti na daga cikin wato ainifin al jibti malamai suka ce wannan lafazi lafuza da suka zo a wannan hadisi wanda muka ji na farko dai lafazin al-iyafa da yazo a farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal iyafata shine malam yace qala aufun al'iyafatu zajiru tayr al'iyafa shine zaburar da tsuntsaye razanar da tsuntsaye wa tarku khattun al-khattu yakhattu bil ardi shine zane da ake zanawa akan kasa wal jibtu al-jibtu kuma qala al-hasan al-imam hasan al-basri yake cewa rannatu shaytan shine wato ainifin wahayi irin na shaytan to wannan hadisin ya zo mana da wasu abubuwa guda uku na farko bayani akan al-iyafa shine malamai suka ce shine zajiru tayr shine zaburar da tsuntsaye me ake nufi da zaburar da tsuntsaye shine a jahiliya suna da wannan dabi'ar idan mutum ya nufaci zai yi wani abu ko zai yi tafiya ko zai sai gida ko zai yi aure ko zai fara kasuwanci ko zai sa wani abu a gaba wanda yake da alaka da rayuwarsa to sai ya samu inda tsuntsaye suka taru ko a ƙasa ko balbelu akan bishiya ko a ina ne sai ya zaburar da su ta hanyar ya harbe su da wani abu to in ya harbe su da wannan abu idan suka tashi to in suka yi dama to akwai alheri kenan idan suka yi hagu to babu alheri kenan wannan shine al-iyafa shine zajiru tayr shine zaburar da tsuntsaye idan suka zabura suka miƙe da fukafukan su to inda suka karkata to sai karkatar da kasantuwan alheri ko sharri a cikin wannan abu idan sun karkata bangaren dama sai ce to akwai alheri idan sun karkata bangaren hagu sai ce to babu alheri a ciki idan kuma sun kalli gaba kaga ba su dama ba su yago ba sai ce to wannan abun muhtamal ne mai yiwa ya zama alheri mai yiwa ya zama sharri da haka sai sake neman inda tsuntsaye suka taru har sai ya ga sun karkata bangaren dama kafin hankalin sai kwanta cewa wannan kasuwan da zai fara akwai alheri wannan auren da zai yi akwai alheri wannan gidan da zai saya akwai alheri wannan abun da zai akwai alheri amma in ba haka ba to sai ce to wannan abun da alama cewa ko dai tsantsan sharri ko kuma ya zama ya cakudu da sharri da alheri shine zajiru tayr shine iyafa kenan sannan a wa tarqa at-tarqu shine malamai suka ce shine al-khattu yakhattu bil ard shine zane da ake akan kasa yan bugun kasa kenan wanda za a yi wasu zane a zane wasu abubuwa na kulumboto da surkulle domin wai a gano a hararo wa mutum nan gaban sa akwai alheri ko babu wannan shine a at-tarq sannan at-tiyara shine camfi a camfa abu ko a camfa masmu'in ko manzur ma'ana a camfa sautin wani abu ko wani abu da za a ganshi kamar misali a wannan al'ada ce ta jahiliya wadda a baya-baya ma har ya iso zuwa ga cikin mu al'ummar musulmai musamman al'ada ta bahaushe a ce idan ka ji kukan ka tashi da daddare kana so gobe da safe za ka yi wani abu sai ka ji kukan mujiya ko wani abu to alama ne na cewa wannan abin da za ka yi gobe da safe ba shi ba alheri a ciki sharri ne kwace in ka ji kukan jaki to ba alheri amma in ka ji kukan zakara to akwai alheri in ka ji haushin kare to ba alheri ko kuma ce idan ka ga mujiya ta tsaya a saman kwanan gida to an canfa cewa ko dai wani zai mutu ko kuma wani mummuna abu zai faru to sai a canfa ko ya zama na cikin abin da suke yi ko a canfa wasu zamunna misali a jahiliya sun canfa watan shawwal da watan safar cewa ba alheri a ciki daga irin wannan watan da muke ciki watan safar to a canfin jahiliya ba alheri a ciki ba aure a cikinsa ba a bude kasuwanci a cikinsa ba a bude shago a ciki duk wani abun da ake so a samu alheri a ciki to ba za a yi a cikin watan safar ba ba kuma za a yi shi a watan shawwal ba shi yasa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tashi warware wannan tunanin sai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ni a watan shawwal ya tare da ni a watan safar tace kuma ina da tabbacin duk duniya ba matal ta yasa a miji irin yadda na yasa kaga ko inda a ce babu alkhairi a ciki da auren annabi sallallahu alaihi wasallama da Aisha bai dore ba da bai zama alheri ba da bai zama alheri ba amma kaga duk duniya dai ba auren da aka dace da alkhairi irin auren annabi sallallahu alaihi wasallama da Aisha a ce gashi yau ga amarya da ango angon shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga yi karshen alheri ya je karshe ya kai karshe saboda haka a can a canfa abu a ce in dai kaza ya faru to babu alheri, ko kuma in kaza ya faru to alama ce ta alkhairi, to wannan shine at-tiyara, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace a musulunci la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar, babu wannan a musulunci, babu canfi a musulunci, canfi haramun ne a canfa wani abu a ce an alakanta samuwan alheri ko sharri da faruwansa, wannan babu shi a cikin addinin musulunci, babu shi a musulunci. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to wa'annan abubuwa guda uku, al-iyafa, innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata min al-jibti. To al-jibtu shine malam yace hasadul basari yace shine rannatu shaytan, shine wahayi irin na shaidan, shine aljibtu. Ma'ana da shi al-iyafa zaburar da tsuntsaye, da at-tarqu zane akan kasa, bugun kasa, da at-tiyara canfi, yana daga cikin wahayi shaidan, wahayi ne irin na shaidan, shaidan ne ke kawata ma mutane, shaidan ne ke ma mutane wahayin wannan abu, ya nuna musu kamar wannan wani mizani ne na gane alkhairi ko sharri a rayuwarsu. Wanda kuma wannan duka ba daidai bane, domin da alkhairi da sharri da gudanar da su duka yana hannun Allah, yana hannun Allah. Duk abin da zai faru da mutum na alkhairi ko na sharri, ba abin da zai faru in ba bisa kaddarawan Ubangiji ba, sai abin da Allah subhanahu wataala ya ga dama. Saboda haka mai yiwuwa abin da kake tsammanin alkhairi sai zama akasinsa, mai yiwuwa abin da kake tsammanin sharri sai zama akasinsa. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, wasa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yace mai yuwa ku so wani abu, so na karshe na hakika, amma sharri ne gare ku, ba mamaki kuma ku ki wani abu ba kwa san shi kwata kwata, amma shine alheri gare ku, saboda Allah shine ya sani, ku kuma ba ku sani ba, ku ba ku sani ba. Saboda haka duka waɗannan suna cikin wato wahayi na shaidan, kuma dukkaninsu suna cikin malam yana so nuna mana cewa nau'i ne na sihiri, shine a zaburar da tsuntsaye, ko kuma a yi bugu akan kasa, ko kuma wato ainihin canfi. To wannan hadisin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yana cewa isnaduhu jayyid, isnadinsa mai kyau ne. Sai dai malaman hadisi irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yana cewa wannan hadisin hadisi ne dha'ifi, saboda a cikin hadisin akwai rawi wanda yake majhul, shine wanda muka ji shi Hayyan ibn al-Ala. Abinda yasa malaman hadisi suka ce wannan rawi majhul ne, saboda an samu ittirabi wajen sunansa, wannan su ce sunan shi kaza, wannan su ce sunan shi kaza, kaga ana ta sabani akan sunansa, to kaga ba a san asalin waye shi ba. Wasu sun ce sunan shi ne Hibban ibn al-Ala, wasu sun ce sunan shi Hayyan ibn Abi al-Ala, wasu sun ce sunan shi Hayyan ibn al-Ala, sunaye daban-daban, kaga an samu ittirabi, ba a samu hakikanin tabbacin menene asalin sunansa ba, ballantana a kawo tarihin sa, daga sai suka ce wannan rawi ne majhul wanda ba a san shi ba. Daga Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani a cikin wato littafin sa na takhrijul ahadithul halal wal haram sai yace wannan hadisin hadisi ne wanda yake dha'ifi, hadisi ne mai rauni. Amma in mun dauki lafuzin hadisin, kalmomin hadisin daya bayan daya daya bayan daya, zamu ga akwai nassoshi da yawa daga cikin Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke mara musu baya, dukan su in mun dunkule su gaba daya, zamu iya daura su bisa mizani. Wa in yamsaska Allahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Idan Allah ya shafe ka da wata cutarwa, to ba wanda yake yayi maka in ba Allah ba. In Allah ya nuface ka da wani alheri, to ba wanda yake tunkuɗe alherin nan in ba Allah ba, ba wanda yake tunkuɗe falalan Allah. Sannan da hadisin Abdullahi ibn Abbas, wa alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Inda duk duniya za su haɗu, suna so su amfanar da kai su taimake ka, ba wanda ya isa maka wani abu in ba abin da Allah ya rubuta maka ba. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. in duk duniya za su haɗu dan su cutar da kai da wani abu ba wanda yake cutar da kai sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta maka dan haka ashe kenan da zabudar da tsuntsayen da zaka yi da canfi da bukun kasa da zaka yi bai isa ya canza wani abu na kaddaren Allah ba sai dai tafi da imaninka sai dai wani lokaci malamai suna cewa kamar yanda zamu ji a hadisi a gaban insha Allah man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi duk wanda ya alakanta zuciyarsa da wani abu to sai a wakilta shi zuwa ga wannan abu abinda ka canfa sai ka ga yana ta faruwa amma babu wani abin da yake faruwa in ba da izinin Allah ba sai da izinin Allah saboda haka babu mamaki a wancan lokacin abinda yasa har wannan abubuwan da ake canfawa din ya dore saboda an gani tajriba na rayuwa an yi ya faru amma ba mamaki kaddaren Allah ta riga ta kaddara cewa dama in an yi wannan auren to ba za a samu alheri ba to sai yayi musadafa da daidai lokacin da dama an buga an gani cewa ba alheri a ciki dan haka kaddaren Allah ta riga yi wannan abin da aka yi da canfi inda a ce wannan abin bai dace da kaddaren Allah ba da duk yadda aka canfa shi ba zai faru ba duk yadda aka canfa shi ba zai faru ba to saboda haka shi yasa a hatta bokai wanda zamu ji babin su a gaba insha Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi game da bokai manzo Allah yace bokai shirme ne ba abin da suke iya yi sai na Aisha radiyallahu ta'ala tace to ai wani lokacin sukan fadi magana kuma ta zama gaskiya su ce kaza zai faru kuma a ga ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ai wannan kalma ce da aljani ke wato ainifin satowa daga abin da mala'iku ke tattaunawa a sama sai in ya sato sai ya jefa mana kasa da shi haka har a iso zuwa ga na kasa sai ya zo ya samu boka sai ya wato tsegumta masa wannan magana a kunnan sa sai ya ji ta kaman kukan zakara kaman cara na zakara amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafin su fada ma boka to sai sun cakuɗa shi da ƙarya sama da dari duk wanda aka fada mai yayi kala da nashi ƙaryan kafin ta iso wajen boka ta cakuɗa da ƙarya yayi sama da guda 100 saboda haka shi yasa wani lokacin sai ya fadi magana guda 199 Allah sai ya kaddara shi guda 1 sai ya tabbata guda 1 sai ya tabbata dama saboda ya riga yayi musadafa ya dace da kaddaren Allah muna fahimta ku yayi daidai da abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara in bai dace da abinda Allah ya kaddara ba wanda yake sai shi ya faru irin yadda aka fadi Allah ka sa mu dace saboda haka shi wannan hadisin a bisa wannan jerin hadisi ne da ifi illa iyaka in mun dauki lafuzan sa zamu ga suna da goyen bayan nassoshi na alqur'ani kamar abin da ya shafi canfi zamu zo mu ji su a babi guda biyu nan gaba masu tahowa insha Allah zamu ji bayani akan babu ma ja'a fi tatayyuri babun da zai mana bayani akan nassoshin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo dangane da bayani akan canfi abinda ake so ga musulmi shine duk abin da yasa a gaba ana so yi masa abin da ake ce tafa'ul shine ya zamana zuciyarka ba ta raba ɗayan biyun cewa kaza zai zama sharri duk abin da ka sa a gaba ka nace da roƙon Allah da addu'a to ka rubuta ma ranka cewa wannan abin kawai alheri ne shine tafa'ul shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sanya min son at-tafa'ul ina son at-tafa'ul ina son at-tafa'ul inji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi a wani hadisin la adwa wa la tira wa yu'jibuni at-tafa'ul wa yu'jibuni al-fa'l sabai suka ce wa mal fa'al menene fa'al yace shine al-kalimatu tayyiba kalma mai dadi duk abin da ka sa a gaba ce insha Allah zai zama alheri ko da ma a ce ka samu akasin abin da kake tsammani to fassara shi a matsayin alkhairi matukar ka roki Allah in dai ka roki Allah to koda kuwa a ce ka samu akasin abin da kake tsammani to ka fassara shi a matsayin alkhairi domin Allah subhanahu wa ta'ala malamai suna cewa kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa kawo a cikin addu'a wadawa idan bawa yayi addu'a to Allah yana da amsa kala uku dangane da addu'an bawa amsan farko ita ce abin da ya roka din nan a biya masa bukatansa a lokacin da ya roka amsan farko kenan amsa ta biyu ita ce a biya masa bukatansa amma ba lokacin da ya roka ba sai a zabar mai lokacin da ya fi alkhairi. Yace amsa ta uku kuma shine Allah sai ya ce wannan wanda ka rokan ba alheri bane, bari a baka wanda ya fi alkhairi. Wani lokacin yace da amsa ta hudu ita ce abinda ka rokan nan ba alheri bane sanadiyarsa, bari a tunkuɗe maka wani bala'in da zai tunkaro. Mai yiwuwa kai ka roki a baka miliyan goma ne, to babu mamaki kuma Allah ya riga ya rubuta a ƙaddaransa cewa gida zai yi gobara, za ka yi hatsari a hanya ka karye, za ka yi kaza. Kaga idan ka tattara duka wannan asaran da za ka yi gaba ɗaya, an baka miliyan goma ba za su toshe shi ba. Saboda haka Allah sai ya hana ka miliyan goma, sai ya kaɗe maka wannan masifa da bala'i. Maimakon a baka miliyan goma a sake mai da kai back to square zero, to sai a rabu da kai a haka a yadda kake, sai a yafe maka wancan masifan da aka kaddara cewa zai faru da kai. Illa iyaka Allah in ya rubuta maka kaddara ta alheri to bai canza ta, amma kaddara mara daɗi Allah na canza ta in mutum ya dage da addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaruddul qada'a illa addu'a, ba abin da ke tunkuɗe kaddara in ba addu'a ba. A wani hadisin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bawa yayi addu'a, addu'an ta tashi sama, mummunan kaddara za ta taho. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su hadu a hanya su yi ta gumurzu. Idan addu'ansa ta fi karfin kaddaran yayi percentage na addu'an ya wuce na kaddaran, to sai addu'an sai ta kada kaddaran. Idan kuma addu'ansa mara karfi ce, kaddaran ta fi karfin addu'an, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaddaran sai ta kada addu'ar, amma dai ko ba komai kanta iso dai an rage mata karfi. Manzo Allah ya ce akwai wanda ma kuma kaddaran za ta taho, addu'ansa ta tafi, su tsaya su yi ta dambe har ƙarshen rayuwarsa bai ma sani ba shi. Su shekara 50 kaddaran tana so ta ture addu'an sai ta sauko, addu'ar kuma tana ce ina baki isa ba, har ya mutu bai ma san ana yi ba. Kaga shikenan abinda ake so ga musulmi shine zama mai alfa'alu, ya roki Allah subhanahu wata'ala ba ya je ya shamfi ko bugun ƙasa ko kuma ya je ya zaburar da tsuntsaye ba. Wallahul musta'an. مالن يتي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. مالن يتي تيوا وعن ابن عباس أنكر بودك عبد الله لن عباس الله شكاري داء قريشي يكي تيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa mani qatabasa shu'batan minan nujumi, duk wanda ya koyi wani abu daga cikin ilimin taurari faqad qatabasa shu'batan minas sihiri, to hakika ya koyi wani abu na ilimin sihiri. Zada ma zada ma'anansa shine zai ƙara nitsewa cikin sihiri gwargwadon yadda ya ƙara zulfi wajen koyon ilimin taurari. To malamai suna cewa ilimin taurari ilimi ne iri biyu, akwai na halal akwai na haram. Ilimin taurari na halal shine na farko dai mutum ya sani cewa kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake cewa Allah ya halicci taurari ne dan abu guda uku, duk wanda ya kara akan wannan abu guda ukun to ya yi aiki da taurari a hanyar da ba dan su Allah ya halicce shi ba. Na farko shine Allah ya halicci taurari don su zama ado da ado ga sama, dan su yi ma sama ado. Wala qad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lishayatin inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatin al-kawakib, kamar yadda yake cewa wala qad ja'alna fi samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin. Wannan shine dalili na farko da yasa Allah ya halicci taurari dan su yi ma sama ado. Na biyu kuma dan su zama kariya ga sama, su zama masifa da kayan jifa ga shaydanu, shine waja'alnaha rujuman lishayatin. Na uku kuma shine dan a dinga gane lokuta da kuma hanyoyi a lokacin da ake cikin duhu, shine wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. To a ilimin tauraro na halal shine ilimin da zaka gane ya ake gane hanya ta hanyar taurari, ya ake gane alqibla ta hanyar taurari, ya ake gane lokuta ta hanyar taurari, lokutan sallah ko adadin wato ainihin a shekaru ko adadi na watanni ko wani abu makamancin haka. To wannan ilimi na halal kenan. Amma ilimin taurari na haram shine a ce to da wani tauraro za a gane alheri ko sharri. da wani tauraro za a gane yuwar abu ko rashin yuwarsa, da wani tauraro za a ce an gano ma mutum tauraron sa ta haska ko kuma ta yi duhu, akwai alheri ko babu, to wannan ilimi na haram kenan. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya koyi wani bangare na wannan ilimin taurarin to ya koyi sihiri, gurgurdan yadda ya kare nisa a wannan ilimin, gurgurdan yadda ya kare nisa akwai ilimin sihiri, zada ma zada. Eh, saboda haka haramun ne a jingina faruwan wani abu alheri ko sharri zuwa ga wani tauraro, a ce akwai wani tauraro wanda shi in ya fito to alheri ne, in ya buya kuma kaza ne, ko akwai tauraro mai ruwan sama ko akwai tauraro mai kaza. Shi yasa mun karanta a baya hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam, wata rana an yi ruwa cikin dare, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari da asuba, sai tare da sahabbai yace da su, Allah madaukakin sarki ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, an wayi gari bayina sun kasu kashi biyu, wasu suna da wasu sun yi imani, wasu kuma sun kafirci. Yace amma man qala mudilna bi nau'i kaza wa kaza, duk wanda yace an yi mana ruwa ne saboda kalar tauraro kaza da kaza da ya bayyana, yace fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawakibi, to wannan ya kafirce mun, yayi imani da taurari. Wa amma man qala mudilla bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawakib, wanda ko yace an mana ruwa ne saboda falalan Allah da rahaman Allah, to shi wannan yayi imani da ni ya kafirce mun taurari. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to duk sanda mutun ya kara wajen koyon ilimin taurari, wajen ya gano alherin abu ko sharrin sa, to gurgurdan yadda ya kada zulfi, gurgurdan yadda ya kada zulfi a cikin ilimin sihiri. Malam yace walin nasa'i min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Malam yace Imam an-Nasa'i Allah madaukakin sarki mishi rahama ya rawaito daga sahabi Abu Huraira Allah shi kare yadda a gare shi, yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man aqada 'uqdatan, duk wanda yayi wani kulli thumma nafasa fiha, sannan yayi tofi a ciki, faqad sahara, to hakika yayi sihiri, wa man sahara, duk wanda koyi sihiri, faqad ashraka, hakika yayi shirka, wa man ta'allaqa shay'an, duk wanda ya alakanta zuciyarsa da wani abu, wukila ilayhi, za a wakilta shi zuwa ga wannan abu. Wannan hadisin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ya rauna na hadisin, yace hadisi ne dhaifi a cikin littafin shi Dhaiful Jami'. Sai dai lafzan hadisin in mun dauke su zamu ga suna da goyen baya na wasu nassoshin Al-Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na farko dai yin tofi a cikin kulle kulle ya zo a cikin suratul falaq, wa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad. Kaga ya nuna kenan akwai wanda ke iya yin kulle kulle kuma su yi tofi a ciki, to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi wani kulle kulle sannan yayi wasu tofe tofe a ciki, ya ambaci sunayen wasu aljannu ko wani abu yayi tofi a ciki domin ya cutar da wani, to faqad sahara, hakika yayi sihiri, wa man sahara, wanda koye sihiri faqad ashraka, to hakika yayi shirka, duk wanda ya haka to yayi sihiri, wanda kuma yayi sihiri yayi shirka, yayi shirka. Wannan kuma bayani akan cewa duk wanda yayi sihiri yayi shirka mun karanta satin da ya wuce a babin da ya gabata, ijtani bus sab'al mubiqati qalu ya rasulullahi wa ma hunna qala ashirku billahi was-sihr. Duk wanda ya haka manzo Allah yace yayi sihiri, sannan kuma duk wanda yayi sihiri kuma yayi shirka, sannan yace duk wanda ya alakanta zuciyarsa da wani abu to za a wakilta shi zuwa ga wannan abu. Eh, shi yasa muka ji hadisi manzo Allah yace wa yu'jibuni al-fa'lu, ina son al-fa'lu, shine al-kalimatu tayyiba, fadin kalma mai dadi. Kaga kalma mai dadi ba za ta fito a baki ba har sai in zuciyar ma ta zama mai dadi, zuciyar sai ta zama tsafatacciya. Saboda haka duk wanda yayi wannan yayi sihiri, wanda kuma yayi sihiri yayi shirka, wanda yayi sihiri yayi shirka. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كربو دغ عبد الله بن مسعود الله شكار يدا اغري شي yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ala unab ala kusaurara hal unabbi'ukum bil adhu, kuda so in baku labarin menene al adhu, hiya namimatu, shine annamimanci, alqalatu bainan nasi, yawo da magana tsakanin mutane. Wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada shi da wani usulubi wanda yana cikin usulubi na alqur'ani mafiya yawa, shine kafin a baka labarin abu shine sai a ce ko kana so a baka labari domin a kwadaitar da kai izuwa ga ka dinga kosawa kana Allah Allah ka ji me za a faɗa maka, maimakon a koro maka labarin haka kawai to sai a jawo hankalinka tukunna sai a ce dan saurara bana baka labari ba, kana so in faɗa maka kaza. Ai ko a Hausa ne idan aka ce, idan aka same ka aka ce wani akwai labari ba, eh zaka fi bada hankali ko sama da kai a koro maka labari. To aka ce maka shin kana so in faɗa maka za, Allah ma yakan yi amfani da wannan uslubin kamar yadda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, ya ku wadanda kuka yi imani shin kuna so in nuna muku wani kasuwanci wanda in kun yi shi zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi. Allah yana maka talla, yana ce shin kana so ka ji wani kasuwanci daga Allah, kaga za ka tsaya ka saurara ka ji to wani kasuwanci ne kuma za ka kulla tsakaninka da Allah. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika masubatan 'inda Allah qul afa unabbi'ukum bi sharrin min dhalikum qul a unabbi'ukum bi khairin min dhalikum hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin, kaga zaka saurara ka ji. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ku saurara ku ji, hal unabbi'ukum mal adhu, kuna so in baku labarin menene al adhu. Malamai suka ce ma'anar lafazin al adhu shine al-buhtan, wannan lafazi na al-adhu shine yadda ya zo a nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma daga cikin malaman larabci akwai wanda suke karanta shi da al-idahu, al-idahu sai a yi ma ainun din kasra a yi ma dadun fataha kamar yadda yake shi kuma a ruwaya shine al-adhu, a yi ma ainun fataha sai a daure dadun sai a ce al-adhu, wasu kuma sai su ce al-idahu. To duka dai ma'ana ɗaya ne, amma dai abin da ya zo a ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-adhu, shine malamai suka ce ma'anarsa shine al-buhtan, shine ƙarshen ƙarya ke zikire, yace hiyan namima shine annamimanci, al-qalatu bainan nasi, daukan magana daga nan akai can, daukan magana daga can akai can, yawo da gulma tsakanin mutane. To abin da mai tambaya zai tambaya shine wannan babin yana magana ne akan nau'i na sihiri ko, to mecece fa'idar a kawo annamimanci ƙarƙashin bayanin nau'ukan sihiri? Shi ne malamai suka ce sai mu koma zuwa ga abin da muka karanta satin da ya gabata akan ma'anan sihiri, shi ne a canza abu daga asalin yadda yake ba tare da an san me ye sababinsa ba. Annamimanci kuma wannan siffarsa ne, dawane dawane, aboki da aboki, ko ɗa da uba, ko uwa da ɗa, ko mata da miji, suna tare suna zaune lafiya lau, kowa da kani, sai wannan ya dauki magana daga can ya kai can, ya dauki magana daga can ya kai can, ya hada waje, karshe kaga gaba za ta shiga tsakanin su, wannan zai ji ya tsani wannan, wannan zai ji ya tsani wannan, amma menene sababin dukan su ba wanda ya sani? Sababin ya buya, sababin ya buya, sai dai kawai a ga cewa kawai wato abu ya wakana kawai yadda suke a da ya canza, kaga an canza abu daga siffansa a yanda yake, sannan kuma to sababinsa kuma ya buya, wani in ka ce me dalilin da yasa kake gaba da wani ba zai ce ga hujja, wani ba zai ce ga hujja ba, kawai me dalili saboda iya hujjan shine an samu annabi mai tsakanin su. To annabimanci kuma haramun ne a musulunci, wannan kowa ya sani, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi la yadkhulul jannata namam, annabi ba zai shiga aljanna ba, a ruwayar Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam, ruwayar Bukhari da Muslim annabi alayhi salatu wassalam yake cewa tajidu min sharrin nasi yawmal qiyamati inda Allahi dhal wajhain, zaka samu daga cikin mafiya sharrin mutane a wajen Allah ran tashin kiyama shine mutum mai fuska biyu, yace allazi yati haula'i bi wajhi wa haula'i bi wajhi, wanda dai zo wajen suwa ne da fuska daya, wannan yazo yazo su wajen suwa ne da irin wannan fuskan, in ya koma wajen suwa ne kuma ya canza. To abinda galibi mutane ba sa ganewa shine mutane suna son annamimi, eh mutane suna son annamimi, domin annamimi in bai samu soyayyar mutane ba annamimancinsa ba zai tasiri ba, ta ina mutane suke son annamimi shine kowa yana so ya a dinga dauko gulman dan uwansa ana kawo masa kowa yana so haka zaka ji mutun ya ce ai wani nawa ne ba a zagi na a gaban sa ya shiru ba a kaza ba a kaza ka'idan malamai kuma suna cewa man nan malaka nan ma'alaik duk wanda ya dauko gulman wani ya kawo maka to zai dauki gulman ka kuma ya kai wajen wani saboda kai yadda yake dauko na wani ya kawo maka haka yake daukan nashi ya kai na kai kai mishi haka yake daukan na kai kai mishi shi yasa in kaga wannan ya kawo maka annabi manci to yake taka masa burki shi yasa Abdullahi ibn Mubarak yake cewa inda akwai wanda zan yi gulman sa yin annabi mancin sai ce da nayi annabi manci da gulman iyayena aka ce mai dalili yace saboda ban ga dalilin da wani a can uwa duniya da bayi da wata falala a kaina kawai zan je in zauna yi magana akan sa ran tashin kiyama a dai ba sallah na amika masa ba yace gondan yi gulman iyayena ko ba ko nan dai ba sallu ni na amika musu na san sun sha wahala a kaina a duniya kuma inda mutane suke samun matsala har sai da annabi mi ba shine wai mutun ya dauka wai shi dai zauna wankake a duniya wai ba za a zage shi ba to inda zaka samu matsala kenan amma in kai yadda cewa ba ka ma shirya makanka da ai gulman ka za a zage ka to duk wanda ya kawo maka gulma a karin farko ma zaka taka masa burki saboda already da ma ka san ana yi shi sa wani cikin magabata wani ya ce masa ina so ka sama mun wata unguwa wanda ɗan unguwan ba su da kyashi ba hasada ba gulma ba munafunci ina so ka sama mun gida a unguwa yace ai ko na sani hau muje sai kama hanya sai kai shi makabarta yace to kaga wannan unguwan ba ruwan kowa da kowa ai in kana so kaga inda kowa sab gangaban sai ta shafe shi to nan ne amma in dai ba wannan unguwar ba to duk inda ka zauna akwai magulmata duk inda ka zauna akwai magulmata ai kaga ashe in kana neman gida a inda ba a gulma to ka tafi makabarta anan ne ba wanda zai zage ka ba wanda zai gulman ka kowa da muwansa ce a gaban sa Allah ka mana rahama rawahu muslim sai hadisi na karshe malam yace walahuma an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna min albayan lasihra an karbo daga abdullahi dan umar Allah shi kare da a gare shi riwayan bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa inna min albayani lasihra lallai a cikin bayani akwai sihiri a cikin bayani wannan malam ya ce walahuma tare da cewa da yawan malamai suna fadin cewa wannan hadisin Imam al-Bukhari shine kadai yake banta da rawaito shi inna min albayani lasihra lallai a cikin bayani akwai sihiri to me manzo Allah yake nufi da wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan shine sai ku koma hadisin Imam al-Bukhari da Muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innakum taqtasimuna ilayhi annabi yace masahabbai kuna kawo min kusuma wannan ya kawo karan wannan yace wala alla ba'dakum alhana bi hujjatihi min ba'd ba mamaki wani yafi kwarewa wajen bayanin hujjarsa sama da wani amma kuma wani da bai iya bayanin ba kuma shine mai gaskiya kaga wanda yafi iya bayani yafi kwarewa a bayani zai canza magana daga ainihin yadda take zai juya ta faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi shay'an biqawlihi duk wanda zakin maganar sa yasa na dauki haƙin dan uwansa na bashi fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nari fala yaqulha to ya sani wuta na yanka na bashi da aka kare karba kaga shine inna minal bayan lisihra kenan ga asalin yadda al'amari yake amma kuma saboda kwarewar mutun a bayani ya canza misali annabi dauda alaihi salatu wassalam Allah ya bamu labarin waɗanda suka hauro katangan masallaci su biyu annabi dauda na zaune sai ga mutane biyu sun hauro ta saman katanga ɗaya ya biyo ɗaya da gudu suna zuwa gaba annabi dauda sai ɗaya ya fara jawabi yace inna hadha akhi yace wannan dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una najatan yana da akuyoyi awaki guda 99 waliya najatun wahida ni kuma ina da akuya ɗaya faqala akfilniha sai ce in bashi guda ɗayan nan ya cika nashi ya zama daidai da sabin ya zama guda ɗaya yace wa'azzani fil khitab ya matsa mun wajen tambaya kaga ai ko kai ne kaji wannan zaka ce kai gaskiya wannan akwai mugu kana da 99 kai baka dauki 9 ka bashi nashi ya dawo 10 ba sai ka ce baka nasa guda ɗaya cika 100 sai ya ce laqad zalamaka bi su'ali na ajatika ilani aji. Annabi Dawud sai ya ce gaskiya ya zalunce ka da ya roki ka bashi akuyar ke cika akan nashi. Yace wa inna katiran min al-khulada, yace ai da ma da yawacin wadanda ake mu'amala ake harkalla da su, la yabghi ba'dhum ala ba'din, da yawa yawan su sashi yakan zalunci sashi. Annabi Dawud yayi bayani face, sai daga baya bayani ya fito kan cewa wannan mai guda ɗayan satowa yayi daga cikin awakin wancan. Kaga zakin bayanin sa ya sa har Annabi Dawud ya dauki hakkin da ba nashi ba ya bashi. Shine Allah ya ce wa zanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbuhu. Annabi Dawud sai fahimci fa jarabawa ce Allah ya masa. Haka sai ya koma ya roki gafaran Allah wa kharra raki'an wa anab. Ya fadi yayi ruku yayi sujjada ya koma zuwa ga Allah. Allah ya ce fa ghafalna lahu zalika. Sai muka yafe mishi haka. Me matsalar? Shine ya saurari bangare ɗaya bai ji bangare ɗaya ba. Kaga ai irin wannan bayani ne wanda in mutum ɗaya ya fara ya koro irin wannan bayanin, to kai mai sauraro mai alƙalanci zaka tunzura ka hatsala ba tare da ka ma saurari abokin hamayyarsa ba. To kaga minal bayani la sihra kenan. Bayani yakan zama sihiri shine a canza abu daga asalin yadda yake. Shi wanda zai alƙalanci kuma bai san menene ba, kaga sababi ya ɓuye kenan, bai san me ba. To karkashin wannan babin malai yace zamu fahimci matsaloli kamar haka. Al'ula mas'ala ta farko, fi masail al'ula mas'ala ta farko, an al'iyafata wa tarqa wa tiyarata min al-jibt, cewa a zabudar da tsuntsaye ko bugun kasa duba kenan, da kuma canfi na daga cikin wahayin shaidan ko kuma kace sihiri kamar yanda muka karanta ma'anin al-jibtu a satin da ya gabata. Athaniya mas'ala ta biyu shine tafsirul iyafa wa tarqi wa tiyara, bayani akan menene iyafa, shine zabudar da tsuntsaye wa tarqi da kuma wato bugun kasa wa tiyara da kuma canfi. Athalitha mas'ala ta uku, anna ilman nujumi naw'un min as-sihri, cewa ilimin taurari wani nau'i ne na sihiri, mun yi bayani. Arabi'a mas'ala ta hudu, anna al-aqda ma'a an-nafsi min zalika, cewa yin kulle kulle tare da tofi a ciki yana daga cikin wato ainihin a sihiri, kamar yanda Imam al-Bukhari rahimahullah a cikin littafin shi kitabu tibbi ya bude babu, yace babu sihiri, yace wa qawlihi ta'ala wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, yace ai an-naffathatu shine as-sawahir, as-sawahir masihilta kenan. Al-khamisa mas'ala ta biyar, annan namimata min zalika, cewa annamimanci ma wani bangare ne na sihiri. As-sadisa mas'ala ta shida, annan min zalika ba'd al-fasaha, cewa wani bangare na fasaha da iya juya zance da tafiyar da zance shi ma wani nau'i ne na sihiri. Idan an yi amfani da fasahan da balaga da iya bayani wajen batar da gaskiya da kuma wato ainihin boye ƙarya, a yi ma ƙarya ado a kuma dusa shi hasken gaskiya. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Za mu tsaya a nan in Allah ya kai mu sati mai zuwa, sai mu tashi akan babi na 25, babu ma ja'a fil kuhani wa nahawihim, wanda shi kuma zai mana bayani akan hukunce-hukuncen wato nassoshin Alƙur'ani da hadisai da suka zo dangane da bayani akan hukuncin boka. Allah ya tsare mu da bokanci. Allah ta'ala ya sa mana albarka cikin rayuwarmu. Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.